gaba da wasan neman shiga cin kofin duniya na shekara 2018 da ake yi, kungiyar kwallon kafa ta kasar Brazil ta lallasa Colombia da ci 2-1, inda dan wasan ta mai suna Merenda ya fara jefa kwallo a ragar Colombia cikin minti 2 da fara wasa, yayin da minti 75 da wasan Neymar dan wasan Brazil na gaba ya jefa kwallon da Brazil ta samu nasara na cin Colombia 2-1. Kungiyar kwallon kafa ta Uruguay ta lallasa Paraguay ne da ci 4 da babu. Venezuela kuwa sun tashi 2-2 da Argentina, yayin da Netherlands suka tashi kunnen doki 1-1 da Sweden. Switzerland kuwa ta samu nasara akan Portugal ne da ci 2 ne ban haushi, yayin da Belarus suka tashi babu ci tsakaninsu da Faransa. Kungiyar kwallon kafa ta Cyprus kuwa ta sha kashi a hannun Belgium da ci 3 da nema. Huta lafiya.